babban barmu yarinya ba ta saba ba.
Wankin babban bargo yarinya ba ta saba.